is the Dusty Ovistar on the beat.
4, 2,
Mala wao,
yishine Alaka kao kudina sitaru Kashina karo sebo punti baru Makiyana nikeso sitaru Unwata jala sinasaka daru Natapi inda basa so nje Nagini bawa ni cheche kuche Na ansho kudumba turankune Ina mrza abunda kurocha kine Nachigaba gaban kine Najuruwa ruwa kine Nacha abun abun kine Na idiji dijungune Soroza gang Bawan da zisa alule 442 da balai wallahi am hota da putan shayi shiga da futa muje ai shigo da zuwan ka ne ai corona cuta sune ai tariya gidan mu ne waji sun balaga ne ai suna so su ji yin shi ne ai ruwan da ran ne ta tafi ai yana maganin zazzabi aboki wizi ba tsaran su bane shi ke magana da dala ta shigo aboki waya yana canza dala ubangiji dai ya idda ni bi hadari dan mazo Yasi jike Choroza ke Choroza ke Yu magana da karfi soro kake Hey Soro kake Naji shuru wai magana waka ke Choroza ke Nike yu magana kuma ndage Hey Choroza ke Choroza ke Choroza ke Choroza ke Soro 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 Hanini yasi kete yi Batrutu wasi kete ji Abunda na hanga da sasabe Shina siya mota ne soran jirgi da gidaje
daga da balu sun kinye amma dan